الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka Masjid Siddiq a cikin wannan anguwa ta mutazariya domin ci gaba da karatun littafin mu al-usulu thalatha wanda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa Allah ubangiji ya ji kan malam da rahama a yau muna lahadi wanda ya daidai ga 3 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 2 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 ina ga wannan shine darasin mu na 23 ko a cikin wannan littafi mai albarka zamu tashi inda malam yake cewa al-martaba saniya kaso na biyu shine al-iman malam yace shine imani wa huwa bid'un wa 70 shu'ba shi ko imani ya kaso 70 da yan kai fa alaha na farkon su malam yace qawlu la ilaha illa allah shine bawa shaidawa cewa babu abun bautawa da gaskiya sai allah wa adnaha wanda yake karamci a ciki imatatul adha anil tariq shine gusar da abin da zai cutar da musulmi akan hanya wal haya'u shubatun min al iman ita kuma kumya wani gimshiki ne daga cikin imani wa arkanuhu sittatun malan yace rukunan shi shi imani kenan malan yace guda 6 ne na farko an tu'mina billah shine bawa ya imani da Allah wa mala'ikatihi mutun yayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi mutun yayi imani da littattafan da Allah ya sabkar wa rusulihi da manzannin da Allah ya turo wal yawmil akhir da ranar tashin karshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi mala yace bawa yayi imani da qaddara alkhairin ta da sharrin ta wa dalilu ala hadhihi alarkan as-sitta mala yace dalilun mu akan wa'annan dalilan da muka zana guda 6 shine qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib ba shi bane kadai abinda ake ce mada'a ku dibi gabas domin yin sallah walakinnal bir abinda ake ce mada'a shine man amana billah duk mutumin da ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar tashin karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafi wan nabiyyin da annabawan Allah wa dalilul qadari qauluhu ta'ala malaci dalilin imani da kaddara shine fadar Allah madaukakin sarki inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar Allah madaukakin sarki yace lalle mu dukkanin komai mun halicce shi ne a bisa kan kaddara anan da malam yace al-martaba saniya malam yana ma bayani can yace maka arkanul islam na farko shine yace maka musulunci na biyu shine yake ce maka imani a yana daga cikin matakai na musulunci shine imani daga musulunci idan bawa yace ya musulunta to mataki na biyu wanda bawa zai cimma shine imani abinda ake ce ma imani shine i'tiqadun bil qalb shine abinda zuciyarka za ta kudurcewa abinda zuciyarka za ta kudurce wa qaulun bil lisan sannan sai kafurta wa amalun bil jawarih sannan sai mutun yayi aiki daga banshi malan yace wa huwa bid'un wa 70 shu'ba shi ko imani ya kasu kashi 70 da yan kai abinda larabawa suke ce ma al bid'u aw al bid'a nan da malan yake ce maka huwa bid'un duk abun da ya haura daga uku zuwa tara laraba suna ce mushi albida kenan hudu ne biyar ne shidda ne bakwai ne takwas ne har zuwa tara daga uku zuwa tara laraba suna ce mushi albida shine malam yake ce maka wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba shi ko imani ya kasu kaso 70 kai a shu'ba abunda ake ce ma shu'ba a larabci shine gimshiki ko koyo wani yanki daga cikin wani abu shine ake ce ma ash-shu'ba shine ake ce ma gimshiki abunda ake ce ma malan nan da yake mana bayani yake cewa wal haya wa izalatu inda malan yake bayani yake cewa imatatul aza anit tariq gusar da abunda zai cutar da mutane daga musu hanya yana daga cikin haƙƙin zama hanya da abunda zai cutar da mutane a gusar da shi sawa'an abun nan mai wari ne sawa'an wata ƙaya ce sawa'an wani abu ne wanda zai iya cutar da mai tahiya wanda bai sani ba yana daga cikin haƙƙoƙin zama hanya a gusar da wannan abu a nan da malam yake cewa alhaya ita alhaya shine mutum kar yayi abun da zai saba ma Allah madaukakin sarki mutum ya kasance yana jin kunyar ubangijin shi ba zai yi abun da zai saba ma Allah ba sannan a cikin mutane ma mutum ba zai yi abun da zai saba ma abun da ya saba ma hankalin mutane ba idan kana tare da mutane to kada kai abun da zai cutar da su idan kana tare da makwabcinka yana daga cikin kunya kada kai abun da zai cutar da shi idan kana tare da iyalinka yana daga cikin kunya kada kai abun da zai cutar da su idan mu'amala ce ta hada ka da wani yana daga cikin kunya kada kai abun da zai cutar da shi anan da malam yake cewa bid'un wa sab'una shu'ba ya kasu gida 70 kai a shi imani wanda aka sani al-iman alladhi huwa al-aqida imani wanda shine aqida shi guda shidda ne shine mutum yayi imani da Allah yayi imani da mala'ikun shi yayi imani da tafan da Allah ya sabkar yayi imani da manzanni yayi imani da ranar tashin karshe sannan mutum yayi imani da qaddara wannan shine imani na aqida amma imani wanda ya zamanto na aiki ne misalin sallah misalin azumi misalin zakka misalin sada zumunta wannan duka yana daga cikin imani amma baya daga cikin aqida shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki bai kasance ba ya bata koko Allah madaukakin sarki ba mai kauda kai bane daga imaninku malaman tafsiri suka ce abinda ake ce mai imani anan shine sallah lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarni masu imani da cewa yanzu su mai da gabas din su ta kasance ita ce Makka to masu imani suna ta cece ku ce ya za a yi a ce bayan mun yi salloli muna kallon Baitul Maqdis yanzu kuma a koma a ce ana so a rinka kallon Ka'aba to su wa'ancin sallolin da aka yi lokacin da ana kallon Baitul Maqdis yaya ne Allah zai karbe su ko ba zai karba ba shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ay salatakum Allah madaukakin sarki ba zai bata sallar ku ba anan sallah ce amma sai Allah madaukakin sarki ya ambace ta da cewa ita ma imani ce to shine abin da malam yake so ya ma bayani imani na aqida wanda ake so mutum yayi imani da su sune abubuwa guda shidda wanda malam ya zanna amma sauran da yace 70 kai sune ana nufin da su sallah azumi zakka da sauran ibadu wa anda su ba imani bane ba shine malam yake cewa al-imanu shine al-imanu billah na farko dole sai bawa yayi imani da Allah madaukakin sarki yana daga cikin imani madaukakin sarki al-imanu bi wujudillah dole sai bawa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki abu ne koko Allah madaukakin sarki akwai shi mutum ya zan kishi a rashi cewa lalle cewa akwai Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da zai tabbatar maka cewa lalle akwai Allah madaukakin sarki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ba mu labarin cewa duk wani mutum da za a haife shi duk wani mutum da za a haife shi to wannan mutumin za a haife shi ne akan imani akan musulunci ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra dan Allah yake cewa babu wani mutum da za a haifa sai Allah madaukakin sarki ya sa an haife shi akan shari'a fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi uwayen shi idan nasarawa ne su ne za su mai da shi ba nasari uwayen shi idan majusawa ne su ne za su mai da shi ba majushi wannan yana nuna maka cewa akwai Allah madaukakin sarki, saboda ya kintsa imani a dukkanin wani mutum da za a aike shi a cikin wannan duniya. Yana daga cikin abubuwan da zai tabbatar maka cewa akwai Allah madaukakin sarki, dukkanin abun da ake rayuwa tare da shi, da wanda ake gani, da wanda ba a gani, da wanda aka sani, kai ka san cewa wannan abun bai samar da kanshi ba. Kamar yanzu da za a ce ma wannan masallacin haka kawai aka same shi, babu wanda ya bada kuɗi a gina, babu wanda suka gina, babu wanda ya sa amfuloli, ka san cewa hankalinka ba zai doka ba. Tunda ka gan shi a tsare a haka, wannan yana nuna cewa akwai wanda ya halicce shi. Haka duk abubuwan da za mu gani, akwai Allah madaukakin sarki wanda shine wanda ya halicci wannan abubuwan. Allah madaukakin sarki yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in aw hum al-khaliqun, shin an halicce su ne ba tare da komi ba? Haka kawai mutane suka ga kansu am hum al-khaliqun, ko ko dai su ne suka halicci kansu. Am khalaqa as-samawati wal-ard, Allah madaukakin sarki yace ko ko su ne suka halicci sama da ƙasai? Bal la yuqinun, su dai wa ansu mutane ne wanda ba su gazgantawa. Am indahum khaza'in rabbik, Allah ce koko suna da taskokin ubangijinka. Am humul musaytirun, koko su masu iko ne akan abubuwan da suke aikata. A Sa'id ibn Jubayr, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya, a lokacin shi kuma bai yi imani ba, yake cewa kada kalbi an yaqin, yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan ayoyin, a lokacin shi bai yi imani ba, yake cewa sai ya ji zuciyar shi ta kusa ta tashi, yake cewa wazalika awwalun ma waqara al-iman fi qalbi, yake cewa wannan ayoyin suna daga cikin dalilin da yasa na ji cewa na fara yin imani da Allah madaukakin sarki. Haka yana daga cikin abubuwan da zai nuna maka cewa akwai Allah madaukakin sarki a mu'jizozi da suka faru da annabawa. Annabawa lokacin da suke kiran Allah, Allah ya kawo musu dauki. Annabi Musa lokacin da Fir'aun ya koro shi, ga makiya bayan shi, sannan kuma ga ruwa a gaban shi, Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa ya buga sandar shi, ruwan nan za su rabubi, za su samu hanyar da za su wuce. Wannan dauki da Allah ya kawo ma Annabi Musa dalili ne mai nuna cewa Allah madaukakin sarki akwai shi a doran ƙasa, kuma shi ne yake halitta abubuwa waɗanda muke gani da ma waɗanda ba mu gani. Abu na biyu yana daga cikin al-imanu billah, wanda malamin ya zana mana shi ne al-imanu bi rububiyyatihi, dole sai bawa ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki shi ke halittawa. Allah madaukakin sarki shi yake da mulki, shi yake canza al'amurra, babu mai halittawa sai shi. Sai bawa ya yarda cewa dukkanin abin da ke akwai tsakanin sama da ƙasa, Allah madaukakin sarki shi ne ya halitte shi, kuma shi ne mamallakin shi. Allah madaukakin sarki yake cewa zalikumullahu rabbukum lahul mulk, wannan shi ne ubangijinku wanda yake da mulki. Walladina tad'una min dunihi, Allah madaukakin sarki yace wanda kuke kira kuma bayan Allah madaukakin sarki, la yamlikuna min qatmir, mutane ne wanda daidai da dan abun da ya taka kara ya karya, ba su da mulki a kan shi, ba su iya canza al'amurra. Abinda ake ce mai qatmir, idan ka bare da binu, wannan dan hatan da kake gani fara a gindin dan shi, shine ake ce mai qatmir. Allah madaukakin sarki yake cewa wa'anda ake kira da su kawo dauki, ko ku wa'anda ake bauta muku ma bayan Allah madaukakin sarki, daidai da ƴan fatar da binu, ba su da mulki akan ta, balle mulki akan tabcanza al'amurra na rayuwar mu ta duniya. Koda mutum za mu samu cewa an samu wa'ansu wanda sun yi tsageranci ga Allah madaukakin sarki, kamar Fir'aun da yake ganin cewa shi ma ubangiji ne, a lokacin da yake cewa ana rabbukumul a'la, amma wannan kalmar ya riga ya gaya ta ne da cewa shi ne ubangiji madaukaki, amma ya yi imani da cewa akwai Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya halicce shi, wanda shi ne ya halicci abubuwan da muke gani da ma waɗanda ba mu gani. Allah madaukakin sarki, ko da ko kafirai waɗanda Allah ya halitta a baya, waɗanda suka ƙaryata annabawa, su kankansu sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi yake halittawa, shi yake canza al'amurra. Kulli man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu, Allah madaukakin sarki yace da zaka tambaye su wake da sama, da abun da wake da ƙasa, da abun da ke akwai cikin ƙasa, za su ce maka Allah ne. Kul afala tadhakkarun, Allah madaukakin sarki yake cewa shin ku yanzu ba ku da hankali, ba za ku tuna bane? haka Allah madaukakin sarki yake cewa da zaka tambaye su wa ya halitta sama zasu ce maka Allah madaukakin sarki shine ya halitta sama kenan ina daga cikin imani ga Allah sai bawa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki shine yake halitta abubuwa abu na uku shine al-imanu bi uluhiyatihi dole sai bawa ya yarda cewa babu wani wanda za a bauta ma da gaskiya sai Allah madaukakin sarki sai bawa ya kudurta cewa babu wani wanda zaka zuwa kamar ruku'i ko wani wanda zaka zuwa kamar sujuda ko wani wanda za ya sanya ka wata bauta wanda Allah madaukakin sarki shi kadai ake ma wannan bauta Allah yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki ya shaida cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka masu imani wa ulul ilm haka su ma masu ilimi sun yarda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah qa'iman bil qist Allah madaukakin sarki yana tsaye da yin adalci a tsakanin bayin shi zamu ga cewa a wasu ayoyin Allah madaukakin sarki yana kiran wasu abin bautan da cewa su ma alloli ne za a iya kiransu alloli amma ba shi ke nuna cewa ba sun cancanci a bauta musu kamar anan inda Allah madaukakin sarki yake cewa in hiya illa asma'un kawai dai wasu sunaye ne sammaitumuha antum wa aba'ukum kuka kirkire su da ku da uwayenku ma anzalallahu biha min sultan amma Allah bai sabkar da wani dalili ba Allah bai sabkar da wata hujja ba mai nuna cewa a bauta ma wani wanda ba shi ba yana daga cikin imani da Allah dole sai bawa ya kudurta cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ake bauta mashi kadai ne ya cancanta akai goshi kasa domin ayi sujuda a bauta mashi abu na hudu wanda yana daga cikin imani da Allah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi dole sai bawa ya yarda da sunayen da Allah ya gayi a Qur'ani da sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi a hadisi sai bawa ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki yana da sifofi yana daga cikin imani da Allah idan Allah ya ce yana da hannu ka yarda cewa yana da hannu amma irin nawa ne irin naka ne irin nawa ne ne wannan kuma ba hurumin ka bane ka san kowane iri ne abinda dai ake so bawa yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye sannan yana da sifofi wanda idan an roke ya da su Allah madaukakin sarki yana karba Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah madaukakin sarki shi yake da sunaye ma kyakkyawa ku roke shi da wa'annan sunaye Allah ce wa zarul lazina yulhiduna fi asma'ihi kubar wa'anda suke wuce gona da iri a cikin sunayen Allah sayujzauna ma kanu ya'malun Allah madaukakin sarki yace wannan za a sakanka musu da abin da suka kasance suna aikatawa yana daga cikin imani da Allah dole sai bawa ya kudurci wa'annan abubuwan guda hudu abu na farko yarda cewa akwai Allah abu na biyu yarda cewa Allah madaukakin sarki shine yake halitta abubuwa abu na uku sai bawa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautawa da gaskiya wanda bai kamata hada shi da wani ba abu na hudu sai bawa ya yarda da sifofin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sai bawa ya yarda da Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyakkyawa Allah yake cewa laysa kamislihi shay'un Allah madaukakin sarki ba ya da abun kamanceceniya idan Allah madaukakin sarki ya ce yana da kafa to wannan ba yana nuna cewa ba irin kafa ta gare ka irin kafa ta gare shi ko irin kafarka abinda dai ake so bawa ya kudurta cewa Allah madaukakin sarki yana da wannan abubuwan da ya siffanta kansu da su abu na bi shine mallan yake ce mana bayan mallan ya ce an tu'mina billah kai imani da Allah sai mallan ya ce wa mala'ikati mutum yayi imani da mala'ikun Allah a su mala'iku wasu halittu ne na gaibu wanda Allah madaukakin sarki ya halitta wanda suna yi ma Allah madaukakin sarki bauta sannan su mala'iku ba su iya halitta babu wata siffa da mala'ika yake iya dauka ta Allah madaukakin sarki mala'ika bai iya halitta mala'ika bai iya kashewa mala'ika bai iya rayawa mala'ika bai iya halitta komai sannan su mala'iku wasu halittu ne wanda Allah madaukakin sarki ya halitta daga haske sannan Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfi ya ba su ikon aikata duk abin da ya umarce su da shi a ƙarƙashin haka ba a bauta ma mala'ika shi ma mala'ika wani abu ne wanda Allah ya halitta yana bauta ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa man andahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, wa andake akwai wurin shi su ne mala'iku. Allah madaukakin sarki yake cewa ba su yin girman kai a wajen bauta ma Allah, wa la yastahsirun, sannan kuma mutane ne wanda ba su yin barci. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, Allah madaukakin sarki yace suna yin tasbihi da sahi, suna yin tasbihi da yamma. Mutane wa ahalittu ne wanda Allah ya halitta wa'anda su ba su gajiya. Hadisi ya tabbata hadisin Anas, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Mi'raj, an nuna mishi wani gida a sama wanda ake ce ma al-Baitul Ma'mur, wanda a cikin wannan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ika 70,000 wa'anda suke shiga suna yi ma Allah madaukakin sarki sallah. Idan suka hito, idan mala'ika 70,000 ya hito, wannan mala'ikun kuma ba za su koma ba, wasu ne Allah madaukakin sarki za ya sanyawa a cikin wannan wurin da ake ce ma al-Baitul Ma'mur, suna yi ma Allah madaukakin sarki ibada. Abinda musulmi ake so ya tsayu a kan shi dangance da mala'iku, akwai wasu abubuwa wanda ake so musulmi ya yarda da su. Abu na farko, al-imanu bi wujudihim, dole sai bawa ya yarda cewa lalle tabbas akwai mala'iku, koda ko ba mu ganin su, koda ko wa'ansu halittu ne wanda ba tare da su muke rayuwa ba, tunda dai Allah ya bada labari a al-Qur'ani mai girma cewa akwai su. To ana so bawa musulmi ya yarda da cewa akwai mala'ika. Abu na biyu, al-imanu bi man alimna minhu, mu yi imani da wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin su, kaman Jibril. Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na wannan sunan a cikin Al-Qur'ani mai girma. Abu na biyu shine bawa ya yi imani da wanda ka san sunan shi daga cikin mala'iku da wanda ma baka san sunan shi ba. Na uku shine bawa ya yi imani da wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana siffofin shi, koko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana siffofin shi. Haka mala'iku suna iya caccanzawa, a wani sa'in za su iya zama mutum, kamar lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo Jibril zuwa ga Maryam domin ya busa a cikin cikinta ta samu ɗa, sai ya hito mata da siffar mutum. Haka Jibril ya hito a siffar mutum lokacin da ya zo da siffar ɗan balaguro, ya zo ya zamna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana sanye da farfarun kaya, gashin shi yana mai matukar baki, har ya zamna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaye shi menene imani, menene musulunci, menene kaddara, menene yaushe ne za a tashi ranar tashin alkiyama. Bayan ya tahi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada Jibril, wannan Jibril ne ataku yuallimukum dinakum, ya zo ne ya koya muku addininku. Abu na hudu da ake so musulmi ya riko da shi dangance da mala'iku shine mu yi imani da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa mala'iku suna yi, shine kamar tasbihi, kamar bauta ma Allah da rana kuma da daddare. Sannan mu yi imani da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce su ba masu gajiyawa bane a wajen bauta mishi. Mala'iku kaloli ne da dama wanda Allah madaukakin sarki ya halitta, daga cikin su akwai wanda Allah ya wakilta akan wahayi, shi aikin shi shine kawai ya dauko wahayi daga sama ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Jibril. Akwai wanda Allah madaukakin sarki ya wakilta a wajen yin gizagizai da wajen yin ruwa, wannan ana ce mishi Mika'il. Akwai wanda Allah madaukakin sarki ya hore mishi yin busa a cikin ƙaho, lokacin da Allah madaukakin sarki zai tashi alkiyama, Allah madaukakin sarki zai umarce shi da cewa ya yi busa a cikin ƙaho, wannan ana ce musu Israfi. Akwai mala'ikan da Allah madaukakin sarki ya wakilta wanda shi aikin shi kawai ya karɓi rayuwa, idan lokacin rasuwar mutum ya yi, Allah madaukakin sarki zai turo wannan mala'ikan ya ɗauki ran mutum. Akwai wanda Allah madaukakin sarki ya umarta da tsaron wuta, shine wanda ake ce ma khazinun nar, wanda shine yake kula da wutar jahannama, da wasu ma wa'anda ba haka ba, wanda su ma mala'iku ne, Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce su. Ana daga cikin abin da imani ka zai karu, ka yi imani da cewa lallai tabbas akwai mala'iku, sannan bawa ya gode ma Allah madaukakin sarki saboda a cikin mala'iku akwai wanda Allah madaukakin sarki ya wakilta da kula da dan adam wanda Allah madaukakin sarki ya wakilta shi ne domin ya tsare ka daga wani bala'i daga wani sharri wanda kai baka ma san yana tsare ka ba daga cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki ya wakilta domin rubuta abin da muka yi na lada da abin da muka yi na zunubi akwai wasu wanda suna ganin cewa su mala'iku wasu mutane ne wanda ba jiki ke gare su ba irin namu wasu suna ganin cewa wasu robo ne ko kuwa ta halitta ce ta daban Allah madaukakin sarki yayi a'a akwai ayoyi daban-daban masu nuna mana cewa su mala'iku wasu mutane ne masu jiki wa'anda Allah madaukakin sarki ya halitta ma'ana su ba robo bane sannan ba wata halitta bace irin wanda muke gani a film ko irin wanda muke gani a fina-finai a su halittu ne wanda Allah madaukakin sarki ya halitta daga nau'i na jiki sai dai jikin babu wanda zai iya ce ma irin namu ne koko ba irin namu bane Allah madaukakin sarki yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab a lokacin da ɗan aljanna za su shiga aljanna mala'iku suna shigo musu ta kowace ƙofa salamun alaikum bima sabartum mala'ikun nan suna ce ma ɗan aljanna amincin Allah ya tabbata a gare ku akan abin da kuka yi haƙuri da shi na gidan duniya ta ni'ma uqbadda wannan madalla da irin wannan gida-gida na ƙarshe wannan yana nuna maka cewa mala'iku wasu mutane ne masu jiki wanda ba robo bane ko kuwa wata halitta ce ta daban a hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah da Allah ta tabbata a gare shi hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allahu al-abd idan Allah madaukakin sarki ya so ba nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan sai Allah madaukakin sarki ya kira Jibril Allah ya ce mishi ni fa wani dan gidan wani ina son shi kai ma ka so shi fa yuhibbu Jibril sai Jibril ya so shi fa yunadi Jibril fi ahli as-sama sai shi ma Jibril yayi shela ya kira sauran mala'iku waɗanda suke sama sai ya gaya musu cewa inna Allah yuhibbu fulana Allah madaukakin sarki yana son wani fa ahibbu kuma ku so shi fa yuhibbu ahli as-sama sai mutanen sama su so sai mala'iku su so wannan bawan wanda Allah madaukakin sarki yake so sun ma yuda lahu al-qabul fil ard sai Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan bawan karbuwa a doran ƙasa sai kaga da makiya da kowa yana kamnar shi ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki yana kamnar shi abu na uku shine mala yake ce mana wa kutubihi mutum yayi imani da littafan da Allah madaukakin sarki ya sabkar ma annabawa a ƙarƙashin yin imani da littafan da Allah madaukakin sarki ya sabkar a baya bawa musulmi sai yayi ruko da wasu abubuwa guda hudu abu na farko al-iman li'anna nuzulaha min indillahi haqqan sai bawa ya kudurce yayi imani da cewa wa'annan littafan wanda Allah madaukakin sarki ya bada labarin su lalle Allah shine ya sabkar da su abu na biyu shine sai mutun yayi imani da littafan da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani kaman at-taura wanda aka sabkar ma annabi Musa kaman az-zabur wanda aka sabkar ma da annabi Isa abu na uku da bawa zai riko da shi a cikin yin imani da littafan Allah shine bawa ya gaskanta labari wanda ya zo a cikin wannan littafan kaman misalin labarin da Allah zai ba mu na alqur'ani to bawa ana so yayi imani da wannan labarin sannan bawa yayi imani da littafan da Allah ya ba da labarin wasu daga ciki a cikin alqur'ani mai girma abu na hudu shine bawa yayi aiki da shari'ar da Allah madaukakin sarki ya aiko ma wa'annan littafan da wa'annan manzannin matukar da cewa Allah madaukakin sarki bai shahe wannan shari'ar ba bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani sai ya zamanto cewa duk littafin da aka sabkar a baya to yanzu mutum ba zai ce shi zai yi aiki da az-zabur ba ko zai yi aiki da at-taura dole ne mutum ya riko da alqur'ani mai girma saboda Allah madaukakin sarki ya shafe wancan hukunce-hukuncen da ke akwai cikin wancan littafan an koma yanzu ana aiki da alqur'ani mai girma Allah yake cewa wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq muka sabkar maka da littafi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab yana mai gaskanta littafan da Allah ya sabkar a baya wa muhaiminan alai, sannan yana mai yin hukunci ne akan littattafan da suka gabata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu daga cikin sahabbai suna rukan wasu littattafai na at-taura wanda Allah madaukakin sarki ya sabkar ma annabi Musa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata yake cewa koda annabi Musa yana raye, babu abinda zai tseratar da shi daga Allah madaukakin sarki shine cewa yayi imani da abinda Allah madaukakin sarki ya bani, shine alqur'ani mai girma. Abu Nabi shine ma da yake ce maka wa rusulihi, bawa yayi imani da manzannin Allah madaukakin sarki. Idan aka ce rasul shine wanda aka aika, duk dan aike mutumin da za a ba wani sako ya kai, a yare na larabci ana ce mishi ar-rasul, shine an aike shi, shine dan aike. A manzo na farko wanda Allah madaukakin sarki ya turo a doron kasa shine annabi Nuh, kamar yadda hadisin Anas yake bamu labari, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar, yake cewa a lokacin da za a zo ranar tashin alkiyama, mutane da su runguza su je wurin annabi Nuh suna neman yayi musu shafa'a, bayan haka su zo wajen Adam, bayan haka har a zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cewa ana laha, ni ne nake da ceto. Babu wata al'umma sai da Allah madaukakin sarki ya samkar mata da manzo domin ya zamanto mai gargadi ne a gare ta. Allah madaukakin sarki yake cewa in min ummatin, babu wata al'umma, illa khalafiha nadhir, sai manzo an sabkar musu da manzo wannan al'umma. Haka su ma manzanni wasu halittu ne, wasu mutane ne da Allah madaukakin sarki ya halitta, wanda su ma ba su iya halitta komai, sannan kuma su ma ba a bauta musu. Babu wani mutum da zai cewa yana bauta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsira a ranar tashin alkiyama. Haka su ma annabawa ba su san gaibu ba, duk wanda zai ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu, wannan ƙarya ce yake gaya maka. Allah madaukakin sarki yake cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Allah yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa kai baka iya ture ma kanka cuta ko abin amfani sai abin da Allah ya so. Walau kuntu a'lamul ghaib, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ko na san gaibu, lastakthartu min alkhair, manzo Allah yace da na yawaita yin alkhairi, wama massani yasu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da abin cutarwa bai same ni ba, in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, manzo Allah yace kadai ni mutum ne mai yin gargadi, mai yin bishara ga waɗanda suka yi imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gayi a baya an cutar da shi, an ce mai mahaukaci, an sa mai guba a abinci, yayi sujuda, an dauko ragwan kaya na dabba an dora a bayan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba kauye ya taba zuwa ya shake shi, yake cewa ka bani dukiyar da ba ta babanka ba, ba ta mamanka ba. Wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi, da ba zai taba bari ba wani ya zo har ya cutar da shi. Haka su ma annabawa suna yin cuta irin tamu ta mutane, cuta za ta iya kama su, haka su ma suna mutuwa kamar yadda kowa yake yin mutuwa. Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, annabi Ibrahim yake cewa ubangiji na shine wanda yake ciyar da ni, yake shayar da ni, wa idha maridtu fa huwa yashfini, haka a lokacin da bani lahiya shine yake bani lahiya, wallazi yumituni thumma yuhyini, haka kuma Allah madaukakin sarki shine yake kashe ni sannan yuhyini sannan zai raya ni idan an tashi ranar tashin alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana mantuwa, duk wanda zai ce ma manzo Allah baya mantuwa, wannan ƙarya ce ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa inna ma ana basharu, manzo Allah yace ni mutum ne kamar ku, an saka matan sau, ina mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa, fa idza nasitu fadhkirun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan na manta to ku tuna mini. Annaba waɗansu mutane ne waɗanda su suka fi kowa kusanci ga Allah madaukakin sarki. Allah ya bamu labarin cewa su mutane ne masu bauta ma Allah ba kamar sauran mutane ba. Allah yake cewa innahu kana abdan shakura, Allah lokacin da yake bamu labarin annabi Nuh yake cewa lalle shi ya kasance bawa ne mai godiya. haka Allah madaukakin sarki lokacin da yake ba mu labarin Annabi Ibrahim yake cewa inna akhlasnahum bi khalisatin dhikraddar wa innahum innana lamina almustafain alakhya Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq da Annabi Yaqub su bayu ne wa'anda suna daga cikin makusanta a wajenmu idan an tashi ranar tashin alkiyama haka malam da yake ce mana mu yi imani da manzanni bawa idan da ya imani da Allah dole sai ya gazganta abu hudu danganta da manzannin da Allah madaukakin sarki ya turo abu na farko shine mutun yayi imani da manzan da aka turo mishi idan ka kafirce ma manzan da aka turo ma misali a ce manzan Allah ya ce kai sai ka ki ko ku ya ce ka bari ka ki bari wannan kamar ka karyata sauran annabawan ne duka gaba dai Allah madaukakin sarki yake cewa kadzabat qaumu nuhin almursalin Allah yake cewa mutanen Annabi Nuhu sun karyata manzanni anan sai Allah yake ce maka almursalina manzanni alhali su ku Annabi Nuhu ne kadai suka karyata wannan yana nuna ma cewa karyata daya daga cikin manzannin da Allah madaukakin sarki ya turo kamar karyata manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu nabi da bawa zai yi shine mutun yayi imani da wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani kamar Annabi Muhammad kamar Annabi Ibrahim kamar Musa kamar Isa kamar Nuh wanda ake ce ma ulul azmi minar rusul wannan ya kamata a ce bawa yayi imani da su abu na uku akan imani da manzanni shine tasdiqu ma sahha anhum min akhbar shine bawa ya gazganta duk labarin da yazo daga manzannin Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu labarin Annabi Musa ya ba mu labarin Annabi Nuh ya ba mu labarin Annabi Shu'aib ya ba mu labarin Annabi Hud wannan duka bawa yayi imani saboda akwai masu ganin cewa kissoshin da suke zuwa na cikin alqur'ani na annabawa tamkar funafune ne Allah madaukakin sarki shine ya shaka su ba tare da sun faru ba wannan ba a so bawa musulmi ya kudurce wannan abu na hudu wanda bawa zai yi dangance da manzanni al'amalu bi shari'ati man ursila ilaina minhu kowanne zai yi imani ne da manzan da aka turo mishi a lokacin da Allah ya turo Annabi Nuh wanda suka yi imani a wancan lokacin Allah zai sa su aljanna Annabi Hud wanda suka yi imani da shi a lokacin su Allah madaukakin sarki za ya sanya su a aljanna kenan dole bawa yayi imani da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baya daga cikin imani a ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ka ki ko ku ya ce a bari ka ki bari wannan dole sai bawa yayi imani da wannan Allah madaukakin sarki yake cewa fala wa rabbik Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da kanshi yake cewa la yu'minu mutane ba za su taba yin imani ba hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum har sai sun sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai yin hukunci akan abubuwan da ya shige musu duhu na ibada sun mala yaji dufi a kusa harajan mimma qadai Allah yake cewa sannan mutane ba za su samu kunci ba ko damuwa akan hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wa yusallimu taslima haka kuma su miƙa wuya suna masu miƙa wuya akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abu na hudu da malam yake zana maka shi yace maka wal yawmil akhir bawa yayi imani da ranar tashin karshe abinda ake ce ma al-yawmil akhir shine ranar tashin alkiyama lokacin da Allah madaukakin sarki zai tada bayi ɗan aljanna su yi aljanna ɗan wuta su yi wuta yana daga cikin imani da ranar tashin karshe sai bawa ya yarda da abubuwa kamar haka abu na farko al-imanu bil ba'd sai bawa ya yarda da cewa lalle Allah madaukakin sarki zai tada mutane kamar yadda ya halicce su lokacin da za a yi busa ta biyu mutane za su tashi zuwa ga ubangijinsu ba tare da suna da takalmi ba sannan ba tare da suna da kaya ba sannan hatta kungulun da aka yi musu zai bace ya koma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halicce su wannan dole sai bawa ya kudurce wannan kamar yadda Allah yake cewa kama bada'na awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka halicce ku yadda kuka fito daga cikin ma'aifanku haka Allah madaukakin sarki za ya tada mu bayan an yi rayuwa ta kabari Allah yake cewa wa'adan alaina Allah ya ce wannan alƙawari ne a gare mu cewa sai mun tada ku inna kunna fa'ilin Allah ya ce tabbas mu kuma masu aikata abinda muka ce za mu aikata ba ne wannan dole sai bawa ya kudirta cewa idan an mutu to Allah madaukakin sarki zai tada bayu kamar yadda Allah yake cewa a wata aya summa innakum ba'da zalika lamayitun Allah ya ce sannan bayan mun raya ku a rayuwar duniya za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'athu Allah ya ce sannan kuma tabbas lalle ku a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki za ya tada mu domin yayi mana hisabi Allah ya aiko manzanni ya ce ayi sallah Allah ya aiko manzanni ya ce kada a ci riba Allah ya aiko manzanni ya ce kada ayi abubuwa da dama ya sa ayi ya hana ayi idan aka ce a bar mutane su zo duniya kowa ya zo ya fali ya hole ya yadda yake so sannan babu hisabi kamar idan ka duba za ka ga halittar tamu ba ta da wani amfani shi yasa Allah yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abatan yanzu kuna tunanin kawai mun halicce ku ne kawai dan wasa wa annakum ilaina la turja'un ku ba za ku komawa a wajen mu ba Allah yake cewa innal ladhi farada alaykal qur'an Allah madaukakin sarki wanda ya farlanta maka alqur'ani la raduka ila ma'ad Allah madaukakin sarki zai tashe ka a ranar tashin alkiyama abu nabi abinda bawa zai gaskanta dangance da ranar tashin alkiyama shine al-imanu bil hisab shine bawa yayi imani cewa Allah madaukakin sarki zai yi sakanya a tsakanin bayi wanda yayi aiki na kirki yayi aiki da littafin Allah yayi aiki da littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah madaukakin sarki zai sanya shi aljanna wanda yayi aiki na kirki Allah madaukakin sarki zai rubanya mishi Allah madaukakin sarki yake cewa man ja'a bil hasana duk wanda yazo da lada kwara daya falahu ashru amsalaha Allah madaukakin sarki zai rubanya mishi wannan ladan har zuwa gida goma wa man ja'a bis sayyi'ati dumduman da yazo da aiki na lala fala yuzza illa mithlaha wa hum la yuzlamun babu abinda za a baka sai wannan aikin na zunubi guda daya shi za a baka zunubin shi amma aikin lada kuma sai Allah madaukakin sarki yace zai rubanya shi har sau goma uhum la yuzlamun Allah yake cewa shi ba zai taba cutar bayan shi ba dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Ibn Umar yake cewa Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama zai sabko sai ya sa a sa wani rido tsakanin shi da bawa sai Allah madaukakin sarki ya ce ma bawa shin ka tuno laifin da kai ka tuno giyar da ka labe ka sha sai bawa ya ce tabbas Allah na tuno Allah ya zana laifi ya ce ka tuno bawa ya ce tabbas Allah na aikata haka sai ba Allah madaukakin sarki ya gama zana ma bawa bawa yana ganin cewa yanzu kawai abinda ya saura a dauke shi a jefa shi wuta sai Allah madaukakin sarki sai ya ce qad satartuha alayka fid dunya na sitirta ma wannan laihin da kai a duniya wa ana aghfiruha laka al-yawm Allah madaukakin sarki sai ya ce a yau kuma zan gafarta maka wannan laifin Allah madaukakin sarki ya ce sai a bashi littafin shi a hannun shi na dama wa ammal kufar manzo Allah ya ce amma waɗanda suka kafirce wal munafiquna masu munafintan musulunci me ake nufi da masu munafintan musulunci mutumin da zai ce ya yi imani da Allah amma har yau akwai wanda yake yi ma yanka banda Allah amma har yau yana daura ɗan layu amma har yau yana wasu abubuwa wanda suna hidda daga cikin musulunci sai Allah madaukakin sarki fayunada bihim sai Allah madaukakin sarki yayi shela ala ru'usil khalaiqi akan a gaban kowa Allah yayi shela ha'ula'il ladina kadabu ala rabbihim Allah ya ce wa'an ga su ne suka yi ƙarya akan ubangijinsu ala la'natullahi ala zalimin ku sheda cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suka kafirce da waɗanda suka yi zalunci suka hada Allah da wani a wajen bauta wannan yana nuna maka cewa akwai hisabi a ranar tashin alkiyama dan Allah sallallahu alaihi wasallam hayyo ya ba mu labari a wani hadisi yake cewa anna man hamma bi hasanatin fa'amalaha duk mutumin da yayi niyyar yin wani aiki na kirki sai ya aikata wannan aikin misali kayan niyyar zaka yi raka'a biyu ta nafila sai ka tashi kai manzo Allah ya ce kataballahu indahu ashru hasanat sai Allah madaukakin sarki ya rubuta ma lada goma ila sab'ati mi'ati dhifin sai a rubanya wannan lada guda goma har sai an rubanya ta so 70 so 170 ila sab'atu mi'ati alfin so 700 ila ad'afin kaseera bayan haka Allah madaukakin sarki ya talillum ka wannan lada wa annaman hamma bi sayyi'atin amma duk mutumin da ya niyya yin aiki na lala fa amalaha sai ya aikata كتب الله سيئة واحدة sai Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi zunubi kwara daya. Wannan yana nuna ma cewa Allah madaukakin sarki ba mai zalunci bane, Allah madaukakin sarki mai san rahama ne ga bayin shi. Abu na uku wanda bawa zai yi imani da shi akan ranar tashin alkiyama shine al-imanu bil jannati wan nar, shine bawa ya yi imani cewa lalle kam akwai aljanna kuma lalle kai akwai wuta. Wa annahuma al-ma'al al-abadi lil khalq, wannan su ne gidaje wanda mutane za su rayu a cikinsu har abada. Ita aljanna, Allah madaukakin sarki ya tanada ta ne ga waɗanda suka yi imani, waɗanda suka yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sannan suka yi wannan ibadar dan Allah. Abinda zai sa bawa ya samu tsira sai ya yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sannan sai yayi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, sannan sai yayi dan Allah. Wannan aljanna Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin tamala ainul ra'at, abinda idanu bisu taba gani ba, wala udun sami'at, a cikin aljanna akwai abinda ko a labari babu wanda ya taba shin abinda Allah madaukakin sarki ya tanada, wala khatara ala qalbi bashar, haka ko a tunani a ce kai tunanin irin kayan ni'imomi da kayan dadi, bawa ba zai taba tunanin abinda Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin aljanna ba. Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihat, lalle kaga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kirki, ulaika hum khairul bariya, wannan sune jama'a wadda tafi kowace jama'a alkhair, jazahum inda rabbihim, Allah ce sakamakon su a wajen ubangijin su jannatu, wata aljannatayya ce wadda tajri min tahtiha al-anhar, ƙoramu suna yawo a cikin wannan aljanna, Allah ce khalidina fiha abada, da su dawwama a cikin wannan aljanna, radiyallahu anhum wa radu an, Allah madaukakin sarki ya yarda da su, wa radu anhu su ma sun yarda da Allah, dalika liman khashiya rabba, Allah ce wannan aljanna mun tanada ta ne ga mutumin da ya ji tsoron ubangijin shi. Haka Allah yake cewa fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, babu wata rai da ta san menene Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin aljanna. Allah yake cewa jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako akan abinda mutane suka aikata. Haka ita kuma wuta, Allah madaukakin sarki ya tanada ta ne ga waɗanda suka saba ma Allah madaukakin sarki, suke yin shirke-shirke, suke yin wasu abubuwa wanda Allah madaukakin sarki ya hana su. Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqun naran lati uddatu lil kafiri, kowa ya ji tsoron wata wuta wadda Allah madaukakin sarki ya tanade ta ne ga waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu aljanna da rahamar shi, Allah madaukakin sarki ya yi mana tsari daga wuta. Ina daga cikin abin da yake abinda bawa zai yi imani da shi na ranar tashin alkiyama shine fitnatul qabr, bawa ya yi imani da cewa lalle kam akwai azaba a kabari, saboda akwai waɗanda har yanzu ba su yarda ba, akwai wasu na nan su musulmi ne amma suna tutiya da cewa har yanzu ba su yarda akwai azaba kabari ba. A lokacin da za a samu tun kabari a binne shi, ƴan uwan shi idan suka juyo, Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su tambaye shi, wane ne ubangijinka, wane ne addininka, wane ne manzanka. Wanda ya karɓa kira ya yi imani da Allah madaukakin sarki, sai Allah ya datar da shi ya ba da amsa. Ashe cewa ka san Allah ne ubangijinka, addininka shi ne musulunci, Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka turo maka, ba zai saka ba da amsa ba. Dole sai mutum ya tashi ya yi aiki da abubuwan da suke cikin waɗannan abubuwan. Amma wanda bai yi imani ba kafiri, sai ya ce bai sani ba, koko wanda ya zo duniya yana mai yi ma Allah shirka, sai ya ce sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, kawai dai na ji mutane suna cewa kaza ni ma nace, sai Allah madaukakin sarki ya yi umarni da cewa a mishi azaba. Yana daga cikin abinda mutum zai yi imani da shi shine azaba ta kabari. Allah madaukakin sarki ya ce wa law tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, ka tuna lokacin da waɗanda suka yi zalunci suke cikin dimuwa, suke cikin magagi na mutuwa, wal mala'ikatu basitu aydihim, mala'iku suna masu tara musu hannuwansu, akhriju anfusakum, mala'iku suna cewa ku hiddo rayukanku da kanku, al yawma tujzauna azabal hun, a yau ne za a dandana muku azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq da abinda kuka kasance kuna cewa ga Allah wanda ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance kuna yin girman kai a wurin ayoyin Allah madaukakin sarki wannan yana nuna ma cewa akwai azaba ta kabari kamun a tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah yake cewa a cikin kissan fir'aun Allah yake cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya Allah yake ba mu labari lokacin da ya hallaka fir'aun a cikin ruwa sai yake cewa hakan ma bata kare ba za a kai rayukansu a cikin wuta ana juye wa'annan rayukan nasu da safe da yamma a cikin wuta wayo mataqumu sa'a Allah yake cewa kuma ranar tashin alkiyama adkhilu ala fir'auna ashaddal adab Allah madaukakin sarki za ya sanya mutanen alfir'aun da wanda suka yi imani da shi Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin azaba wanda ta yi tsanani wannan yana nuna ma cewa akwai azaba ta kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Zaid ibn Sabit manzo Allah yake cewa falawla an tudafinu la da'awta Allah an yusmi'akum min adhabil qabr alladhi asma' min alladhi usmi'a min Allah madaukakin manzo Allah yake cewa ba dan mutane su dima wuce ba ba dan mutane su kidime ba su rude da ya roki Allah madaukakin sarki ya sa sun ji kururuwa ta azaba wanda ake yi ma mutanen da suke cikin kabari wanda ba su yi imani da Allah ba summa aqbala biwajhihi manzan Allah ya juya fuskarshi fa qala sai ya ce musu ta'awadhu billahi min adhabil qabr manzan Allah ya ce ma sahabban shi ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sai suka ce na'udhu min adhabil qabr suka ce muna neman tsarin Allah daga azaba ta kabari manzan Allah ya ƙara ce musu ku nemi tsarin Allah daga wuta suka ƙara cewa muna neman tsarin Allah daga wuta manzan Allah ya ƙara ce musu ku nemi tsarin Allah daga fitina da wadda ta bayyana da wadda bata bayyana ba suka ce na'uzu billahi minal fitani ma zahara minha ma batar suka ce muna neman tsarin Allah daga fitintunu wa'anda suka bayyana da wa'anda suka bayyana ba manzan Allah yake ce musu ta'awazu billahi min fitnatil dajjal ku nemi tsarin Allah daga fitinar dajjal suka ce na'uzu billahi min fitnatid dajjal suka ce muna neman tsarin Allah daga fitinar dajjal ashe mai imani sai ishe shi ba yayi zamna yana sallah yana azumi yana ibadu a duk lokaci zuwa lokaci idan ka samu kai ibada to ba rayuwar duniya kadai ake roko ba ba kudi kadai ake roko ba ba gida kadai ake roko ba ba ayya kadai ake roko ba yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su shine kowa ya zanki roƙon Allah Allah ya tsare shi daga azabar kabari kowa ya zanki roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azaba ta wuta kowa ya zanki roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya kare shi ya tsare shi daga fitintunu wa'anda suka bayyana da wa'anda ma ba su bayyana ba wannan yana nuna mana cewa akwai azaba ta kabari sannan kuma haka akwai jin dadi akwai rayuwa ta holewa ga mutumin da ya imani ga Allah a cikin kabarin shi masu imani Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah mutanen da suka ce Allah madaukakin sarki shine ubangijinmu fumastaqamu sannan suka daidaita suna masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tatanazzalu alaihimul malaika a lokacin da suka mutu mala'iku za su zo wurin su suna ce musu Allah ta hafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro gaba yadda kuka baro a duniya wala tahzanu kada ku samu fargaba saboda za ku shiga kabari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah madaukakin sarki sai ya sa wa'annan mala'ikun su yi ma masu imani bishara da aljanna wannan yana nuna maka cewa akwai rayuwa ta jin dadi akwai rayuwa ta holewa ga mutumin da ya bi Allah madaukakin sarki a cikin kabarin shi haka Allah madaukakin sarki yake cewa ku tuna lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo mala'iku domin su hidda ran bawa falawla iza balagatil hulqum Allah yake cewa lokacin da rawukan wanda zai mutu suka kawo daidai makogaran shi Allah ya ce wa antum hina idin tanduru mutane da danginka kowa yana kallo ga ranka nan ya zo daidai makogaro zai huta Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah ya ce wannan da kuke gani yana magagin mutuwa Allah ya ce mun yi ku kusa da shi walakin la tubsirun Allah ya ce kawai dai ku ba ku gani ku ba ku gani ne fa laula an kuntum ghayra madinin Allah madaukakin sarki yace ko za ku iya tarji'una ha in kuntum sadiqin kuma yudu wa'anda za su mutu ko wanda kuke ganin yana cikin magagi na mutuwa Allah yace fa amma in kana minal muqarrabi Allah yace idan wanda zai mutu ya kasance na dangin wa'anda suka yi imani ne da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah yace farauhun wa raihanun wa jannatu na'im Allah madaukakin sarki zai dana da mushi rayuwa ta jin dadi a cikin kabarin shi sannan idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki za ya sanya shi a gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari irin rayuwar da wanda zai yi imani zai yi a cikin kabarin shi a cikin hadisin al-Barra ibn Azib yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa qala fil mu'min idha ajaba al malakaini fi qabri mai imani a lokacin da ya bada amsa mai kyau amsar da tambayar da mala'iku za su mishi a kabari mai imani idan ya bada amsa a cikin kabarin shi yunadi munadin minas sama sai wani mai shela yayi shela daga sama an sadaqa abdi mai shelan nan sai yayi shela yace bawan Allah ga ya gazganta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa afrishuhu min aljanna sai manzo Allah yace za a yi umarni amma wannan bawan Allah shin huda irin ta ɗan aljanna a cikin kabarin shi wa albisuhu min aljanna za a yi umarni a sama wannan bawan Allah kaya irin kaya na ɗan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna sannan za a yi umarni a bude mishi wata kofa daga aljanna wadda direct kabarin shi take kallo yana shaka iskanta yana rayuwa mai dadi qala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha manzo Allah yace sai yana daga cikin abinda zai zo mishi na wannan kofar iskanta wa tibiha da tararanta wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal madda basrihi manzo Allah yace sai ayi umarni cewa wannan kabarin nashi a hadada mai shi daidai karshen ganin shi idan daga nan karshen ganin shi zai kai isonita to Allah madaukakin sarki zai sa a cikin kabarin shi a buda mai kabarin shi wanda daga nan ya kai isonita wannan yana nuna mana cewa akwai rayuwa ta jin dadi akwai rayuwa ta holewa a cikin kabari ga mutumin da ya yi imani ga Allah ga mutumin da ya gazganta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da wanda za su yi wannan rayuwa mai dadi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga wuta da abinda za ya sanya mu wuta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama da rahamar shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum wanda zai shiga aljanna dan aikin shi sallarka ko azuminka ko zakkarka ko sadakarka babu abinda zai kai ka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mutumin da Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahama shi sahabbai suka tambaye manzo Allah suka ce ya manzo Allah har kai ba za ka shiga aljanna da aikin ka ba manzo Allah yace hanni ba zan shiga aljanna dan aiki na ba sai dai idan Allah madaukakin sarki ne yayi mini rahama da rahamar shi ina daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni sahabbai da shi shine kowa ya zanka roƙon Allah tun kana duniya Allah madaukakin sarki ya maka hisabi mai sauki Allahumma hasibni hisaban yasira manzo Allah lokacin da yake zaman tahiya idan ya kare at-tahiyatu lillah yana daga cikin abin da yake addu'a da shi Allahumma hasibni hisaban yasira Allah madaukakin sarki ka mini hisabi mai sauki kamar yadda manzo Allah yake cewa man nuqishal hisabu uzib duk mutumin da ya yarda koko duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya mishi kididdiga ta laifukan shi to wannan mutumin duk sallar shi duk irin ibadar shi zaka ga ko za a jefa shi wuta idan dai aikin shi za a duba idan bawa musulmi ba duniya kadai ake roko ba kudi kadai ake roko ba mutum ya zanki roko Allah ya tsare shi daga azabar kabari daga azaba ta wuta mutum ya zanki roko Allah ya zanki tsare shi daga fitintunu ga fitintunu nan ana ta fama da su wani bala'in baka ma san daga inda ya fito ba to idan bawa yana roko sai dai kaji ana bada labari abun ya hada mawali abun ya hada mawali kai kuma Allah madaukakin sarki ya kare ka saboda kana yin addu'a Allah ya tsare ka daga wannan bala'i haka idan bawa yana addu'a Allah madaukakin sarki za ya tsare mishi bayan shi koda bayan baya da rai Allah madaukakin sarki ba zai bari bayan shi ta gayyara ba. Abinda muka karanta daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada fuskure ko tunce ba halshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A sati mai zuwa sai mu tashi al-imanu bil qadar. Bawa ya yi imani da kaddarar da Allah madaukakin sarki ya rubuta mushi a rayuwa.